نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 14 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1436 daidai da 6 ga watan November shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 33 daga cikin jerin karatukan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Wannan littafi ne da ke ƙoƙarin tantance gaskiya da raba tsaba daga tsakuwa dangane da rabuwan ainihin ra'ayi da ya faru da rigingimu da ijtihadi wanda ya sha bamban tsakankanin sahabbai tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har zuwa kashe sayyidina Hussein dan Aliyu a shekara ta 61 bayan hijira. Wannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmi. Zan zama masu bi wannan karatu ba su manta ba, muna bibiyan wannan malami, Malam Uthman ibn Muhammad al-Khamis, a inda yake ba mu labari, yake kuma tantance mana maganganu dangane da abubuwan da waɗannan wato 'yan tawaye suka tuhumci sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Ya lissafa mana tuhume-tuhume har wajen guda 13 waɗanda 'yan tawaye ɗin nan ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ɗan Saba ba Yahudan nan suka lissafa suka bi gari-gari suna sanya mutane shubha dangane da al'amari na shugabanci da halifanci sayyidina Uthmana, har suka samu tawaga da 'yan takife waɗanda suka bi su akan wannan mugun tunani cewa lallai ya kamata a yi ƙoƙarin yin juyin mulki a kada gwamnatin sayyidina Uthman saboda waɗannan tuhume-tuhume waɗanda malam ya fara bin su ɗaya bayan ɗaya yana kwankwaɓa su. Ya fara magana dangane da tuhuma ta farko wadda take magana akan cewa sayyidina Uthmana yana bai wa 'yan uwanshi na jini ne mukami, yake tashi da mukamai to sai ya lalubo a cikin 'yan uwansa na jini. A inda muka ji malamin mai musu martani cewa waɗanda sayyidina Uthmana ya ba mukami daga cikin 'yan uwanshi mutum 5 ne kawai, kuma wannan adadin ba a lokaci guda ne ma suka rike waɗannan mukamai ba, akwai wanda sai an cire wani a ɗaura wani. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bai wa waɗannan dangi na Banu Umayya ire-iren waɗannan mukamai da kwatankwacin wannan yawan adadi. Wadan komai ba saboda dama mutane da suke da yawa a cikin mutanen Makka, sannan kuma sun ƙware game da al'amari na shugabanci. Da haka babu mamaki dan an ji su da yawa a harkar gwamnati da harkar rike mukamai da ire-irensu. Za mu tashi a inda malam zai ƙoƙarin mana bayani dangane da ɗaya bayan ɗaya mutanen nan guda 5 waɗanda aka ce sayyidina Uthmana ya ba su mukamai. Bari mu ji ɗan bayani dangane da su inda za mu gane ko da dai 'yan uwanshi ne to ba 'yan uwantaka ce ta sa ya ba su ba, cancanta ne ta sa ya ba su. Da haka malam ya ce al'awwalu, mutum na farko daga cikin mutanen da sayyidina Uthman ya baiwa mukami waɗanda 'yan tatife suke ganin abin bai dace ba shine Muawiyatu ibn Abi Sufyan, babban sahabi Muawiya ɗan Abu Sufyana, Allah ya ƙara musu yarda. La yakhtalifu ahadun min almuslimina fi anna Muawiya ibn Abi Sufyana kana min khairil wula, babu wani daga cikin musulmai wanda yake saba wa ɗan uwan shi musulmi dangane da faɗin cewa sayyidina Muawiya ɗan Abu Sufyan, Allah ya ƙara musu yarda, kana min khairil wula, yana daga cikin mafiya alkhairin gwamnoni da suka rike mukamai, yana daga cikin mafiya alherin musulmai na farko waɗanda suka ƙware wajen siyasa. Babu wani musulmi da ke shakka akan wannan. Duk wanda ya san tarihin shugabancin da Muawiya ya rike tun daga kan gwamna da yawa Umar da gwamna da yawa Uthman da kuma halifancin da ya yi bayan an samu wannan haɗin kai da sulhu tsakanin shi da Sulhu Hassan, to babu mutumin da zai san wannan tarihin bai shakka game da wannan magana. Muawiya babban ɗan siyasa ne, jagora wanda yake shugabanci, wanda ya san yadda ake bi da jama'a, wanda yake da tausayi da sassauci da ƙoƙarin kulawa da al'ummar shi da kare haƙƙoƙin da musulunci ya ɗaura wa shugaba ya kare mutanen shi. wannan babu shakka akan haka. Zamu zo mutunan gaba dai mana bayani dalla-dalla game da wayi Muawiya. Dan haka bal inna ahli ash-sham kanu yashabbunahu hubban shadidan. Mutanen kasar Sham sun kasance suna kaunar shi kauna mai tsanani saboda kyan shugabancin shi. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Wa kana Umar ibn al-Khattab qad wallahu alayhi. Dama can Umar dan Khattab shine farkon wanda ya bashi shugabanci a kasar Sham. وكل الذي فعله عثمان انه ابقاه على تلك الولايه ابن ده عثمان yayi baya wuce cewa ya tabbatar da shi akan wannan shugabanci ma'ana ba shi ya bashi ba ma sayyidina umar radiyallahu anhu shi ya bawa muawiya gwamnan kasar sham sayyidina uthman kadai ya gaji wannan gwamna ne na kasar sham bayan haushi halifanci sai kuma ya ga dacewa ya bar shi ya ci gaba da rike wannan mukami sai bar shi akai وزاده ولايات اخرى sannan ya ƙara mishi kuma wasu ɗangaruruwa ƙanana waɗanda suke kusa da ƙasar Sham duka ƙarƙashin shugabancin sa kuma huwa katibul lil wahyi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma karon manta cewa sayyidina muawiya dan abu sufyan na daga cikin masu rubuta manzon Allah wahayi a lokacin rayuwarsa duk sanda aka saukar da ayoyin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da marubuta waɗanda yake kiran su rubuce wannan Qur'ani daga cikin su akwai wannan bawan Allah Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu wa an abi wa kana min khairi wulati wa kad kala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance daga cikin mafiya alherin shugabanni kuma daman manzo Allah yana cewa khiyaru a immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaida da za a gane mafiya alherin shugabanni kamar yadda ya bada kaida da za a gane mafiya sharri shugabanni ya ake gane mafiya alkhairi a cikin shugabanni shine man tuhibbuhu duk shugaban da kuke son shi ku talakawa wayuhibbunakum shi ma shugaban yake son ku sai san za ku ambace shi ku talakawa za ku ambace alheri shi ma da san da zai ambace ku zai ambace alheri to wannan alama ce akan cewa shugaban nan na kwarai kaga Allah yayi mishi masoya basu ma san shi ba basu taba ganin shi ba basu taba ganin inda yake ba sunan shi kawai suke ji duk umarnin da ya bayar kuma za a ba duk inda yake haka al'amari ya kasance game da Umar dan Khattab domin kafirai kansu waɗanda aka dinga kai musu farmaki ana cin su da yaki idan aka zo da su Madina abinda ke ba su mamaki kawai in suka ga Umar su ce wai dama wannan ne wannan shugaban musulmi da ke da wannan karfin mulkin in ya faɗi magana ko ina kowa sai ya bi ba sai an gan shi ba ba sai an ji muryar shi ba ba sai an yi amadi da magana ba da kawai an ce sarkin musulmi Umar dan Khattab ya ce ayi kaza kawai sai kowa ya kama shi saboda wannan kaunar da ake mishi ita ke jawo ai biyayya to wannan shine alama da ake gane shugaba na kirki ya kamata duk wanda yake shugabanci ko mun karancin sa wannan shugabanci ya dinga aunawa da wannan ma'aunin eh alaka shida waɗanda yake jagoranci shin suna san shi suna kaunar shi shi ma yana jin yana kaunar su ko ko shi da su sai dai tsine wa juna to shine ɗayan ma'aunin cewa mafi sharrin shugabanni sune wanda kuke tsine musu su ma suke tsine muku wanda duk sanin ra'an bace shi talakawan shi waɗanda yake murgiya sai Allah wadaran shi Allah ya tsine mishi Allah ya canza mana da shi Allah ya kawo ƙarshen mulki shi kai wannan Allah wadarai Allah ya jarabce mu da shi to irin wannan shugaban ba shugaba ne na alheri ba sannan su kuma shugabannin su ma duk sanin aka yi magana talakawa sai kyale su ai kaza kaza ya tsine mu sai ai maganin su sai an musu kaza wannan ba shugaba ne na alheri ba Allah shi kyauta وتصلون عليه shugaban alheri shine wanda talakawa suke mai addu'a alheri suna Allah ya jaza maninka Allah ya maimaita Allah ya saka faka Allah ya kara maka lafiya talakawa ba jama'a ba wai ƴan ma'abba waɗanda ake biya ba ya kamata mu gane wannan talakawa waɗanda ba su jo ba su gani ba kai suna faɗa alheri to alamun shugaba na kwarai kenan amma wanda aka biya kamar na yi bai wuta karuwa ba dan karuwa tace wanda duk wanda ya bata kuɗi shine mijinta ko to wanda duk sai an biya shi zai yabo wani ko ma an biya shi zai yabo wani kullum ana jin sa a rediyo ne eh yana yaban wani yana mishi shiri na musamman da zaran wani nan ya shude sai ya koma ya sake yi ma wani wanan da ya zo da masu wannan shirye-shiryen da mawaka da karoyin tsere da maruka dan nema a nasu shine wanda ya ba su kudi kawai shine mai gaskiya shi za su goyi baya ina ba ta mun fahimta to ba su ne ma'auni ba a talakawa gama garin mutane wanda ba su je ba su gani ba idan kai suna yaban mutum a matsayin shi na shugaba jagora jagoran nan ko tun daga muritan aji jama'a da liman da kansila da sarkin gari da mai martaba da gwamna da shugaban kasa da jagora a kasuwa da shugaban yan tauri ma wanda yake da mabiya yan tauri a kasar shi kowa yayi shugaban nan ka ji mabiyan shi suna yaban shi shugaba ne da ƙwarya iya jagoranci kuma ga suna tsine mishi to alama ne aka samu mutum kike bane shi na ƙware kuwa shugabancin gida ma shine na farko in ka ji matanka da yayanka suna fata ka mutu to alama kai ba mutumin kirki bane ƙwarai shine ma na farko shugabancin gidanka shine yaya alaƙarka da iyalanka da sauran waɗanda kake ɗaukar ɗawainiyar su shin suna son ka suna jin rayuwarka tana da muhimmanci ga rayuwarsu ko ko kawai suna ganin kai wani ne gari ne da ka tsare ka ƙoƙari ka wuce da Allah let our people go ka ba da waje go sai akwai matsala Allah shi kyauta musamman ka gan kai tafiya ma ba sa ni sanka wasu kuma ka dawo ba saboda za su dan sarara za su dan samu sa'ida ko sa'ida ake ce mata go za su dan samu dan hutu haka saboda baka ana jin muryarka ko karam abun hawanka shikenan kowa hanta shi ta fada cikin tike shi kaga wannan ba mutumin kirki bane Allah shi kyauta wannan hadisi a cikin sahih muslim kitabul imara babu khiyar al-a'immati wa shirarihim a cikin lamba hadisi 1855 wa kana muawiya kadhalika radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu muawiya ya kasance haka mutumin kirki ne wanda talakawa shi suna san shi shi sa ɗan mutanen ƙasar Sham gaba ɗaya suka bada jinin su don kare mulkin shi saboda san shi da suke mutumin kirki ne wanda ya iya shugabanci ya iya bi da mutane ya iya sauki ina fata mun gane wannan to ka ji muawiya wannan mutumin daga cikin waɗanda aka baiwa shugabanci kenan yanzu wannan a ce abin aibi ne a ɗauki mukami a bashi الثاني متن نبيه عبد الله بن سعد بن عبد الساس عبد الله بن سعد بن عبد الساس كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ارتد عن دين الله كان قد كن صحابان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترى نسي يرجع يبع دين المسلم تبارك وتعالى الدين من الله مروي كن سلك ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا sannan ya ƙara tuba ya dawo cikin addinin Allah madaukakin sarki waraja'a li yubai annabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya dawo dan yawa manzon Allah mubai'a fa qala usman ya rasulallahi bai'u usman yace ya manzon Allah ka anshi addinin shi ka mishi mubai'a ka yadda da shi fa innahu ja'a ta'iban ya zo ne ya tuba maka fa lam yubai'uhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da saurare shi ba kuma kallama annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thaniyata wa thalithata sannan usman ya maga da manzo Allah karo na biyu da kuma karo na uku fa madda rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadahu fa bay'ahu sai manzo Allah ya bika hannunshi sai ya ainihin masa mubaya kan tantafin sunan na abi dauda a cikin kitabul hudud babul hukm fi man irtada babun da ke bayani akan kuce wanda ya rida alam ba hadisi na 4359 yadda abin ya faru shine Abdullahi dan Sa'd dan Abi Sar ya musulunta ya hijira daga bayan ridda ya dawo Makka sai zama yana fadan maganganu munana game da ainihin addinin musulunci yana waka da makamantun su sai daga cikin mutanen da manzo Allah yake ku an zo Makka lokacin fatuwar Makka a kashe su sai gudu ya buya inna Usman kuma dama dan uwan shi ne wanda suka sha nono daya da shi inna Usman yaje ya kamo shi ce ka zo mu je ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na san shi da ahwa matukar ka je ka koma addinin musulunci ba nufin shi bane ya zubar da jininka nufin shi shine ka samu shiriya da haka aka taho da shi yana cikin tsoro da tunanin ko ba zai samu tsira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi bai kula shi ba sayyidina Usman yayi waɗannan manzaru sai manzo Allah ga wane ya tuba kai hakuri kamar shi mubaya manzo Allah bai kula shi ba har sai da aka ninka sau uku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya anshi tubar sai masa mubaya daga nan ko ba a sake samun shi da wani mugun abu in kun tuna mun karanta wannan hadisi a baya inda har manzo Allah daga baya yake cewa sahabbai me yasa wani a cikin ku bai tashi ya saran kanshi ba sahabbai suka ce babu magana abin da kake nufi sai ka mana ishara sai yake ce musu a'a ai annabin Allah baya yin ha'inci baya kibce ko da kibce da ido annabi baya yi domin ha'inci magana ce wanda ba a so wani ya gari kuma ta shafe shi ko annabi ba zai yi ba ina ba ta mun fahimci wannan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi tubarsa dan haka muna da yakinin ya tuba to menene abin aibata mutumin da ya tuba domin ai kowa ma tubabbe ne kowa da ka ganshi a duniyar nan tubabbe ne sai yana daga cikin maguzanci wanda mutane ba za su bari ba kamar da hadisi ya zo a cikin riwaya al-Imam Ainihin Hakim shine aibata mutane da cewa su musulmai ne da suka tuba ko sababbin musulunta kuma kamar haka Ibn Fodio ya magana akan cewa duk wanda ya aibata dan uwansa da irin wannan to ya yarda ka dubi mutum ka ce mashi banza tubabbe kawai saboda wai kai kana ganin kai ka riga shiga musulunci ko kuma kai an haife ka a musulunci ne iyayenka ne ko kakanninka ko na sama da su suka tuba irin galibi abinda Hausawa a nan arewa suke makabilu ba guzanci ne da ba ba haushe da ba fullaci da mutumin Borno ba wanda ya kai mutumin Borno ba barbare gani yake shi kam sabai ma ba su yi shi musulunci ba kuskure ne wannan kana zuwa in yaji kai ba yaren shi bane sai ce ai kai tubabbe ne tur haka ne ce ma wai kamar kai sabon musulmi ne ko kuma tsohon kafiri haka suke kallon mutane duk wanda ya huda da su ya sani to haka nan Hausawan mu a Zaria da Kano da Sokoto da makamantansu haka Fulani a Gombe da Yola da makamantansu duk wanda ya bi sai ganshi Balife ko Bayarbe ko Inyamuri ko Arago ko Ibra ko tafa misu mutane tafa balewan nan misu nan su ma Sayawa ko da ire-iren da kabilun nan haka waɗanda suke a Taraba da Plateau da Niger da makamantansu musulmai ne yadda kake ganin ka musulmi alama su bigar ko da musulunci yadda kake ganin iyayenka suna da ka musulunci su ma ka iyayen su ka yi ka musulunci amma kawai saboda wata kila ba sa jin gangariyar Hausa ko kuma ba sa shiga irin ta Hausawa shi ko ba shi saboda yayi monopolin addini sai ga wasu ba musulmai bane wannan ma guzanci ne jama'a addinin musulunci ba na kowane yare bane na kowa da kowa ne wanda ji ya shige shi kyautata shikenan shi ya more shi zaka ga Bilal bakin fata zai shiga aljanna a gaba ga shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Abu Lahab girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe gaba da baya dan wuta ne tun a duniya an ga mutuwa dan wuta ne ka mu gara dangantaka ta da amfani da ta amfani shi Abu Talib duk da irin kulawar da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata mishi amfani ba saboda ya mutu kafiri dan haka ya jama'a wannan maguzanci ne aibata wani da dangantaka shi ko kuma yi mishi goyi da cewa ka fishi dangantaka mai kyau dangantaka ba ta da wani amfani idan aikin ka bai maka amfani ba ya kamata mu gane wannan jama'a Allah ya sa mu dace to wannan ba abin aibatawa bane cewa wani ai ya taba yin ridda ya musulunta ko kuma tubabbe ne da ya tuba shin ya gyara aikin shi ya kyauta ta alhamdulillah akwai mutumin da idan ya tuba sai ya fika samun alheri kai da aka haifa musulunci kalle sahabbai din nan wanda suka tuba din nan sun bi falala fiye da yayin su da aka haifa a musulunci hala mutane ba su san haka ba sabban da suka tuba a makka da wanda suka tuba a madina suka shiga musulunci as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sun bi falala fiye da yayin su da suka haifa a cikin musulunci mu san wannan kamar yadda mu ma yanzu haka ne mutumin da aka haifa a musulunci idan wani kirista ko yahudi ya musulunta ya fika falala hadisi ne falala sai musulmi cewa da gaskiya mutane da Allah zai ba su lada biyu akan duk abin da suka aikata sai an ninka musu ladan shi akwai mutumin da ya yi yahudanci ko kiristanci sai ya musulunta duk abin da ya za a ba shi ladan biyayyar da yawa annabi Musa ko annabi Isa da kuma ladan biyayyar da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wacce biyayyar da yayi cikonsa shine yabi manzo Allah da sako addini ya kawo mishi to kaga kiristan ne ya musulunta ya musulunci mai kyau ya fika kai da aka ba musulunci ba ka da abu da zaka nuna mishi domin kai ma da aka bai ka musuluncin ba zaɓin ka bane Allah ne kawai yake maike ka aka bai ka musulunci sai Allah ya gara ma sai a fika a wajen musulunci kuma da wata kila ba za ka samu shari'a irin ta shi da ya samu ba dan galibin mu na yanzu misali ɗan ƙasar nan na Najeriya me yasa muke addini da muke yi kawai mun ga aihe ma ciki ne ba wai da zaɓin kan mu bane galibi haka ne yanzu galibi yara da suke yin shi'a ai ba wai shi'a suna yin ta matsayin ra'ayin su ne ba a iyayen su ne suka yi sa matsayin ɗan shi'a kawai sai suka shiga da su shi'a haka yayin izalar su ma haka yayin kiristoci haka yayin kowa ya kamata mu gane wannan in ba an tsaya an koya musu aqida sun koyi ta yanzu suka zama to yanzu suna yin ta ne da gaske su suke yi ba
galibi suna abin da yayin suka sasu ne kawai ashe kaga wato kokarin ka na yin addinin yana da alaka da kokarin iyayenka ne wanda ko ya shigo dan kanshi to kokarin shi nashi ne na kanshi ba gada yayi ba ashe kaga yayi kokari kenan mun gane falsafar jama'a kamar kudi ne wanda ya gada da wanda ya nema ya samu waye fi kokari babu shakka wanda ya nema ya samu wanda ya gada fa da ba bar gado ba zai tashi a talakan banza da wuce nan shi ma hala kuma bai da karfin nema mu gane duk wannan kwatancin jama'a shi ne sai yake cewa faraja amma kana alaihi daga nan sai ya tuba akan abin da yake ilallahi wa taba ilallahi tabaraka wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kana min khairil wulad shi ma na daga cikin mafiya alherin shugabanni wa huwa allazi fataha afriqiya shine ma yaci kasar Afriqiya lokacin su ne karashen da yanzu ake ce ma Ethiopia da Libya da makamantansu waɗannan kasashe na tsakiyar Afirka qala az-zahabi anhu al-imam al-hafiz abu abdullah az-zahabi yace game da wannan mutumi lam yata'adda wala fa'ala ma yulqamu alayhi ba'da an aslama amal fati bai sake yin wani ta'addanci ko yayi wani abu da za a ce Allah wajai da shi ba tun da ya musanta shekarar fatu makka wa kana ahada uqala'ir rijali na ɗaya daga cikin mutane masu kaifin basira wa ajwadihi wanda kuma suke jarumai mahaya wanda suka iya haywa duki yaki wal futuhat al kathirah fi afriqiya kullaha kanat ala yadihi radiyallahu anhu kuma gabaki daya ainihin wato yaki da aka yi kasar Afirka wanda suka bude kasar Afirka suka shigo da musulunci mafi yawan su gaba ɗayan sun kasance a hannun wannan sahabi ne yanzu wannan jama'a me yayi aibi a ce wai dan ka bashi mukami wai ya zama abun aibatawa as-salis mutun da uku shine sa'id ibn abdul as sa'id dan asi kana min khiyar as-sahabati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗaya daga cikin zababbin mutane wanda suke cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kana amiran ya kasance jagora ne sharifan mai daraja jawadan wanda yake mai kyauta shine kamar wannan da cikin da binan mambuhan wanda yake shayebo ba kana yabon shi sosai haliman wanda yake mai hakuri wa quran na tsatsan mutum za hazmin wanda yake mai himma wa aqlin da basira yasluhu lil khilafa ya cancanci mai halifanci ba wai mulki ba wai gwamna ba kare inda ya samu halifanci ma a cikin Banu Umayya da ya cancanta karanta wannan magana a cikin Siru Alamin Nubala a cikin mujallad na 3 shafi na 445 sai kuma Abdullahi ibn Amir ibn Kazi huwa allazi fataha bilad Kisra wa Khurasan wannan shine wanda ya bude kasar Kisra da kuma kasar Khurasan a cikin kasar Iran ta yanzu kenan wanta had dawlatu Farisa fi zamani Uthmana ala yadi mulkin Farisawa ya kare gabaki ɗaya kankat a zamanin sayyidina Usmana ta hannun wannan jagora wa fataha Sijistan wa Karman shine bude kasashen Sijistan da Karman wa ghairihima min albilad da wasu kasashen daban qala anhu az-zahabi zabi yake cewa kana min kibari mulukil arab na daga cikin manyan sarakunan larabawa wa shuja'anihim da kuma ainihin wato masu jarunta wa ajwadihim masu kyauta wadanda suke da hannun kyauta mutumin kirki ne karanta sai Alamin Nubala a cikin mujallal na 3 shafi na 21 to kaji duka wadannan guda hudu daga cikin wadannan gwamnoni na Banu Umayya wadanda Usmani ya ba su gaba ɗayan su ba su da abun suka mutanen kirki wannan na biyar shine in ma akwai abun suka to shine ra'ayin suka shi da wani abun suka kuma suka ta koma kanshi ba kan Usman ba bari ku jama Al-Walid ibn Uqba zukira inda sha'abi Habib ibn Maslama wa Jihadu wata rana an ambaci wani mutum mai suna Habib ibn Maslama da irin jihadin da yayi aka ambace shi a gaban malam Sha'abi kun kuntuna a bayan magana kan Habibu dan Maslamata da irin jihadin da yayi da ake ce mishi Habibur Rum saboda mutanen kasashen Rumawa irin Turkiya kenan da har Greece a yanzu suna tsoron shi ko sunan shi aka ambata rubewa suke saboda irin jagoranci da yake na rundunar jihadi da ta ratsa wadannan kasashe to ana labarin shi sai Sha'abi ya ce wa ma kana min futuhati da irin abin da yake bude kasashe fa qala sai Sha'abi ya ce law adraktumul walida wa ghazwahu wa imaratu yace da dai a ce kun ji labarin Walid dan uku ba da yaƙe yaƙen shi da shugabancin shi da kuma wannan magana wannan magana ta cikin tafin tarihu tabari a cikin mujallad na biyu shafi na 110 a cikin labarin abubuwan da suka faru a shekara 30 bayan hijira وقد بقي الوليد بن عقبة أميرا على الكوفة 5 سنين وليد بن عقبة يزون أكن جابوران في نكسر كوفة ينا ومن نكسر كوفة إيراكي تينا شكرا دير ليس على بيته باب جدنش باب كوفة جماعة قطة قطة باب كوفة هذا كان كوفة غري هكا يبقى جدنش من يريده يأتي ويكلمه saboda duk wanda yake sanye maga da shi a matsayin shi na shugaban garin gwamnatin garin babu mai gadi babu koma babu kowa ka zo gidan shi kowane lokaci ne da rana ko da dare ko da safe ko da maraice ka zo ka faɗi bukatarka kuma ku ji ba irin shugabanci shi ba a ce yanzu gwamnatin jiha ko chairman kai ko da ma principal ne a makaranta yace kar a sake rufe kofar gidan shi a cikin boarding school yana office yana gida ya sa a cire tsauran kofar gaba daya a bashi kamar sare ce duk wanda yazo dalibi ne ko malami ko ma'aikaci a bashi ya ga shi wani irin takura zai samu a rayuwar shi don mutane ba su kyale shi ba kaddara yanzu a ce gwamnatin jiha yayi haka yace duk waɗannan jami'an tsaro gaba daya su kauce su bashi da mutane su suka zabe shi ko su ne aka ce sun zabe shi su bashi ya saurare su duk sanin suke son saurare shi imagine irin turnover na mutane yadda za su dinga ruruwa suna zuwa da irin bukatun da su kawo na hankali da rashin hankali kun bai sanin jama'a kenan kaga duk wanda haka to ya shirye sadaukar da rayuwar shi dan shugabanci ko za ka yi shekara 5 yana yi wa kana an-nasu yuhibbunahu dan haka mutane suna kaunarsa walakinnahum ahlul kufa kama yuqal to sai dai su mutanen kufa ne kamar yadda aka ce kowa yake kai sai sun saba da kai mun yi labarin su a ran nan irin kogwar mayar da shugabanni suka sha da su har zuwa sanda Allah ya jarumce su da hajjaji irin kogwar mayar da shugabanni suka sha da mutanen kufa tun daga kan sahabbai har zuwa waɗannan kowa aka zo bai iya ba yau su zagi wannan wancan su watsa mai abin nan wani aibu wannan su ne sharri wani su jefe shi da duwatsu kullum haka suke cikin tawaye mai shugabannin su waqad nuqima ala al-walid ibn uqba amran ismani akwai abubuwa guda biyu da aka zargi Walid dan Uqba da su al-awwalu abu na farko qalu suka ce nazala fihi qawlu llahi tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina wannan ayat cikin suratul hujurat aya ta 6 malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne akan shi cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani mutumin banza ya zo muku da labari fa tabayyan to ku tsaya ku lura da labarin ku nemi jin tabbas game da labarin an tusibu qauman bi jahalati dan kar ku je ku auka mutane bisa wauta fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina ku wayi gari kuna ainihin wato nadama game da abin da kuka aikata abin da ya faru jama'a shi kuma da zamu zo mu cewa akai wannan aya ko dake bari mu karanta sannan sai mu ƙara bayanan da zamu ji daga ainihin wato abinda malamin yace alal mashhur fi kutub at-tafsir anna hadhihi al-ayata nazalat indama arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-walid ibn uqba yujbi sadaqat bani al-mustaliq wannan aya ta sauka ne inji malaman tafsiri lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani dan Uqba ya je ya tattaro zakka sadakar da mutanen garin Mustaliq ba su bayar falamma intalaqa wajadahum qad qadimu alayhi da ya je sai ya tarar da su sun fito su tarbe shi fa khafa sai ya ji tsoro ya dauka ko sun fito su kashe shi ne waraja ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ya ce innahum aradu qatl yace ya manzo Allah wallahi sai nufin kashe shi ina zuwa kofa gari na gan sun tare da makaman su fa gadiba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama alaihi sai manzo Allah ya fushi da su wa arsala Khalid ibn al-Walid ya aika da Khalid dan Walid thumma amara annabi sallallahu alaihi wasallama bitathabbuti an al-amr ma manzo Allah da ya aika sai aka ainihin ya umurta da a tabbatar tukunna abin ciki meye labarin su indama anzala Allah tabaaraka wa ta'ala hadhihi al-aya saboda Allah ya saukar da wannan aya ce to an ji abin cika da gaskiya ne haka ta faru da gaske ne sun yarda falamma tabayyana al'amra yayin da aka tambaye su qalu lam na'ti linuqatila huwa fito dan mu yaki ba wa inna ma ji'na bi sadaqatina lamma ta'akhkhara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fito zamu kawo zakkan mu da kanmu saboda mun ga kamar an yi jinkirin zuwa a karba to wannan shine abin da yake mashhuri a cikin dafan tafsiri sai zan so ƴan uwa dalibai su koma su karanta littafin al-awasim min al-qawasim fi dhab an sunnati abul qasim ba na ibrahim al-wazir ba na ibn al-arab na abubakar ibn al-arab musamman da tahqiqin ainihin wato al-ustad muhibbuddin al-khatib ya kokarin yayi mutaba'an wannan ainihin kisoshi ya bada labari cewa tun san da ya karanta wannan kissa ta wannan ainihin asbabun nuzul sai hankalin shi bai kwatare ta ba saboda sanin da ya cewa ba ma Umar man ba ma Usman ba Abubakar ma ya daura wannan mutumi a shugabanci manzo Allah ma ya rubuta shi a wasu abubuwa kito a ce mutumin da Allah ya kashe suna fasiki a ce waɗannan mutane sun dauke shi sun ba shi shugabanci da haka yayi mutaba'an gabaki daya riwayat din sai tare da babu riwaya kwaye ta inganta da shi sunan da gabaki ɗayan su mun katsi ai ne da muqaddalai da wanda suke da matsala yayi bayani a cikin wannan wurare da kuma akwai riwaya da take da isnadi cikakke amma isnadin kuma akwai majhuli a cikin shi akwai wani sabitu maula ummu salama wannan majhuli ne ko kuma musa dan ubaida wanda da'ifi ne nasa'i da al-imamu ainihin wato nasa'i ya rawaita shi ne sannan akwai riwayoyi kuma na al-imamu ainihin at-tabari a cikin tarihinsa waɗanda gaba ɗayan su mun ka gayi tabari da yace ya karɓo riwayar daga ibnu sa'd bin riski ibnu sa'd ba da ibnu sa'd ya rata shekara ta 230 a lokacin shekarun haihuwar imamu tabari shekara 6 kenan wanda ya rasu a bagdad shi kuma yana kayan sa na kabarista alba da yake gumi yayi dai ta hakiki wanda yake ya kai matuƙa jama'a wannan tantance wannan matsala cewa wannan bai inganta a matsayin cewa tabbas haka ne ya faru ba musamman kuma sanda akai wannan waƙiyar shi ma walidin dan yaro ne dan kasar shekara 10 da wuya a ce ya kai mutumin ra'ayi ka karbo zakka ya kawo dai masail masu neman da suke nuna cewa abun bai tabbata shine wannan da aka aika ba to kuma koda ya tabbata jama'a sai mu ji abinda malam zai fitar anan dangane da taujihin matsalar dan ya kawo wannan matsayin matsala ta farko yace asani tuhuma ta biyu game da walidu dan ukuba shine qalu kana yusalli al-fajra wa huwa sakran aka ce ya kasance yana sallar asuba alhalin yana cikin mai ya sha giya wa salla bihim al-fajra arba'a raka'ati wata rana ya sallan asuba sai ya musu raka'a hudu kuma sallama sannan ya sallabe wa qala sai yace uzidukum bana kara muku ba fa qalu lahu sai suka ce mishi anta mumliyun fi ziyada sai tintira a cikin kari yake ranka yi kuma zabu ya usmana washtakau sannan sai aka ja kai karan shi ku sayyidina usmana fadala da usmanu hadda al-khamr sayyidina usmani ya mishi haddin shan giya وقد ثبت في صحيح مسلم ان عثمان جلده هذا الخمر روايه cewa an mushi bulala saboda ya sha giya to wannan yana nan ya tabbata a cikin har sahihu muslim a cikin ainihin lamba hadisi 1707 a cikin babu haddil khamr cikin kitabul hudud amma al-amr al-awwal to yanzu malam zai bada amsa game da waɗannan tuhuma guda biyu shi al'amari na farko dangane da cewa shine wanda Allah ya saukar da ayin in ja'akum fasiqun binaba'in akan shi malam yace fa huwa al-mashhur inda ahli tafsir babu shakka wannan shine abin da ya shahara a gun malaman tafsiri cewa annal walid ibn uqba huwa alladhi nazala fi hadhihi al-aya ma'ana ya shahara a gun malaman tafsiri cewa al-walid ibn uqba shine wanda wannan aya ta sauka akan shi walakin la yalzamu an yakuna fasiqan amma wannan bai lazimta a ce sunan fasiki ya hukan shi ba bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala innama aata hukman 'aaman li kulli man jaa bi khabari domin Allah ya bada hukunci ne ga magari akan duk wani wanda ya gura labari wa in kana Allah tabaaraka wa ta'ala sammahu fasikan fa hal ya'ni hadha an yadhalla fasikan tawala umrihi to idan ma Allah ya kira shi suna fasiki shikenan yanzu iya rayuwa shi fasiki babu tuba babu wani abu da zai biyo baya qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yana fara yana cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'i fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiquna wanda bi yayi jibu wata mata katangagiya ya jefe ta da zina kuma ya kasa kawo shedu guda hudu Allah ya ce wannan mutumi a mushi gulala 80 kuma kar a sake an san shedar shi har abada domin wannan mutum banza ne shine ma'anar fasiki sai Allah ya ce illal ladina tabu min ba'd zalika amma sai wanda ya tuba bayan yayi wancan laifin wa aslahu kuma ya gyara aikin sa fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana koda mutum ya taba yin wani fasikanci in ya tabbata ya tuba shikenan fa kuma yana daga cikin wato ta'addanci da muke wa junanmu fa mu dinga aibata mutum da wanda bai taba yi can baya koda bayan ya bashi wallahi jama'a wannan baya daga cikin taimakon junanmu da muke shine mutum ne da an san dan wiwi yanzu ya tuba ya zama mutumin kirki ya kama sana'ai ya kama halin kwarai yana kula da abubuwa na addini yana kula da abubuwa na zamantakewa na al'adu wanda suke masu kyau amma kuma yanzu mutum ganin shi wai a matsayin dan wiwi wannan to jama'a shi zamu gyara kenan babu a cikin mu wanda bai da wani laifi da yake wa Allah babu kowaye kai mutum kana yin wani laifi ka tuba tsakaninka Allah ka tuba wannan wata matsala ce sai wani shi kuma ya bayyana tuba shi amma har yanzu kuma mu muna ganin wai ba za mu anshe shi ba shi za hajjaji din ta da muke labari da ba san da yazo mutuwa addu'a da yake yana cewa ya Allah ka gafarta mini Allah ka kunyata waɗannan mutane da suke gani ba ka gafarta min ba ka nuna musu kafi karfin haka ya Allah saboda irin wannan addu'a da mutane suke yanzu a ce lokacin da a bace mutu haka mutane suke gani ai a bace kawai wutara shi na iya tuna wani lokaci a lokacin Malam Albani Allah ya ji kanshi yake magana yake cewa jama'a ku ba a hankali babu mamaki a je lahira sai a bace ga ku shiga aljanna saboda ku anan ku ta aibata shi kuna kwashe ne zinubai ranar kiyama a waye gari duk zinuban shi a raba muku shi kuma ya wuce kun zama fallakansu to shine irin wannan tun mutane ƴan uwan mu suna rayuwa muna musu wannan mugun tunanin dan mutum ya taba yin wani barna tsohuwar karuwa tsohon barawo tsohon dan daudu tsohon dan iska duk wani wanda ya taba yin wani iskanci in ka tuba mutum girki da ba a karɓe shi mutumin kirki har a cikin malaman musulunci akwai masu irin wannan siffa zan yi tunan malam Fudailu ɗan Iyab barawo ne mai haura katanga ku karanta kai wa Alamin Nubala babban malama hadisi ya da riwaya cikin Bukhari da Muslim babban wali ne amma da yana matashi barawo ne mai haura katanga yana kan katanga ba kawai ya ji wannan sallar qiyamul layli ya je yana karanta aya alam ya allazina amuran sai an taksha qulubum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq sai ce laqad ana kawai yaji mutum ya kanta mishi cewa ashe lokaci da yayi mabudan kace su mu bai bari su tuba wa Allah su tsoran Allah sai ce ka wala lokaci yayi sai ya koma ya aje kayan da ya sato kawai ya fito daga ranar ya zama mutum kirki ya tuba gaba daya duk abin da sanan mutane mai musu sai koma ya bar garin su ya koma Makka ya ce wai zai zauna a haramin Allah ya tuba ya karatu ya hada alqur'ani ya iya hadisi ya zama malami Al-Fudailu ɗan Iyab sarar malami ne ya da riwaya a cikin Bukhari da Muslim to haka yanzu ka samu wani alaran ma an kafa tarihi take da alaƙa tsohon dan kulabu ba haka bane jama'a ba a samu to Allah ya shirye shi amma kuma sai a ce ba za a karɓe shi ba kai kai da kake magana kai kai Allah ne ya yi zo rubuta a duniya cewa kai zaka kare akan shirya ba ka da wannan garantin daka jama'a mu daina aibata yan uwanmu akan wani laifi da suka yi gayatul amri shine mutum ya laifi a bai nasiha in ya kiji a mai addu'a kuma daga nan kuma a rabu da shi an yi wani haddin shan giya kamar suka fara Allah ya tsine wani albarka kuma Allah ya ce ku daina taimakon shaitan akan dan uwanku ku daina cewa za ku yi Allah ya shirye shi to wannan ma wanda yake laifi kenan balantana kuma wanda ya bari fa Allah shi kyauta wannan aqida ce ta khawarijci jama'a ta kafa nuna kawai ai wanda ya laifi shikenan ba yi da wani rabo a wurin Allah wata rana al-Imamu Tirmidhi ya rawaito hadisi wasu mutane guda biyu suna labari wani abokin su ya mutu sai da yace wallahi Allah ba zai gafarta wa na ba kai wana ya shirgabar na a duniyar nan ai dan wuta ne kawai nan da nan sai Allah yace waye ne yake mun zangayi a cikin harkar da ba ta shi ba to ka sani shi na gafarta mai sai kuma na bata aikin ka kuma a cikin wata riwaya aka ce wannan dake magana wani bawan Allah ne mai yawan ibada a cikin banu Isra'ila shi yake ganin ga wani dan banza ya mutu Allah ba zai gafarta mishi ba saboda wannan shirkin da ya Allah Allah ya gafarta wannan din shi kuma ya san yadda zai Allah ya shirye mu to wannan jama'a kun da ji sai ya ce dan haka idan mutum ya tuba illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim idan mutum ya tuba bayan nan ya aikata aiki na kare to Allah yana mishi gafara da rahama kada ku cewa akwai sabani tsakanin malan suke ushin to daga nan za a karbi shaidar shi tunda Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada shi wannan istisna'i ya shafi cewa shi ba fasiki bane kadai koko ya shafi karban shaidar shi kuma wannan magana ce kuma a cikin fiqh ba shi muke yi ba dan abu gine ne cewa kar ku ashi ainihin shaidar domin wannan fasiki sai kuma Allah ya ce amma banda wanda ya tuba ya gyara aikin shi ya zama mutumin kirki wannan kan Allah yana da gafara da rahama to shin tu wajen wanda ya tuba ba fasiki bane koko wanda ya tuba za a karban shaidar shi koko duka biyu da akwai wannan mazahibin mun fahimci wannan wannan sai dubu malam fiki su sai wannan bayani wala faradna anna hadhihi al-ayata nazara sir walid ibn uqba alaysa lahu tauba to mu dauka ma wannan aya ta sauka kan walid ibn uqba shikenan bai da tuba jama'a babu shakka yana da tuba wa amma shurbuhu al-khamra fa hadhihi awwalan ilmuha inda Allah tabaaraka wa ta'ala la takziban li sahih muslim yace to dangane da kuma labarin cewa ya sha giya to wannan ilimi na wajen Allah madaukakin sarki ba ma kare da sahih muslim fa huwa qad jurida ala al-khamri ya tabbata a cikin muslim cewa an mishi bulalan shan giya walakin hal tabbata anhu annahu shariba al-khamra aw la hadha amrun akhar amma shin da gaskiya tabbata ya sha giya ko bai sha ba babu wanda ya bada shaidar ya ganshi ya dauki kwalbar giya ya sha shine abin da malamin yake cewa amma abin da ya faru shine yayi maye kuma har yayi magana irin ta wanda ya sha kafsoye majisa shine babu hankali ko da haka kaman wanda ne bai buka karanta a baya ukbatu aya qudamatu dan maz'ul da aka ce aka zo aka bada labari an ganshi yayi okay wannan ne malamin ji anan gaba cewa yayi aman giya sai aka ce to da bai sha ba bai amai ba ba yadda za a yi ka sha Coca-Cola kuma kai aman mirinda ba zai yiwa dole ka kai amai ba ga bane to aka ga yayi aman giya to da ka ya tabbata kenan ya sha giya aka mishi bulala fa Walid ibn Uqba lamma kana waliyan al-Kufa kharaja sunani min ahli al-Kufati ila Uthman ibn Affan fi al-Madinati wa qala lahu ra'ayna al-Walid ibn Uqba salla min al-Fajr wa huwa sakran ce wasu mutane da suka fita daga garin Kufa su biyu suka tafi ta kanas ta Kano har garin Madina suka kai kara cewa limamin mu gwamna wannan Uqba ya mana sallar asuba cikin maye wa qala aduhuma ɗayan su yace ra'aytuhu sakran na ganshi yana tambele wa qala al-akharu ɗayan kuma yace ra'aytuhu yataqayyuha shine wannan na ganshi yana kakarin abai wa yana harar da ita giyar wa qala usmanu sai usmanu yace ma taqayyaha illa ba'da an shariba ba shi yuwa ce yayi aminta sai bayan ya sha wa kana ali radiyallahu anhu hadiran wa ma hul hasan ibn ali wa abdullahi ibn jafar radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhum ajma'ina wannan mutane daga cikin sharifai ali dan abu talibin al-hasan dan ali abdullahi dan jafar radiyallahu anhum duka su mutane ahlul bait ne duka suna wurin ba su musanta wannan wato istinbati na usman ba fa amara usman bi jaldi al-walid ibn uqba sayyidina usman ya sa aka wani dan uqba bulala da ake mai shan giya kuma azalahu anil kufa sannan kuma ya cire shi daga gwamna walakin shakkaka ba'du ahli al-ilm fi sharati shahidai la fi sayati al-qissa sai dai wasu daga cikin malamai su kokarin su sa shakka a cikin cewa waɗannan mutanen da suka kawo shaida ba su da gaskiya ba wai cewa kissa ba ta tabbata ba ya tabbata sun zo sun kawo ƙara amma gaskiyar su ba ta tabbata ba bai kamata a amshe da su ba na'am huwa jurida kama fi sahih muslim suka ce i babu shakka an mushi bulala kamar yadda labarin yazo a cikin sahih muslim walakin hal kana shahidan sadiqaini amla aula amma da gaske ne waɗannan wanda suka yi shaida akan shi suna da gaskiya ko ba su da ita man arada tawassu'a fi hadhihi almas'alati falyarji' ila kitab al-awasim min al-qawasim bi tahqiq muhibb ad-din al-khatib فانه طعن في شهاده الشاهدين وبين انهما ليس من الثقات wanda ke san karin bayani ya koma ya karanta littafin al-awasim al-qawasim da muka ambata a dazu da takikin malam muhibbuddin al-khatib domin shi ya soki shahada waɗannan shahidai kuma ya tabbatar da cewa ba abu tatuwan wannan magana tana cikin littafin nashi a cikin shafin 107 zuwa 108 a cikin hashiya a cikin kasa kenan wa in thabata da hadhihi falaysa bi mat'an ala usmana to amma gaskiya saboda Allah wannan magana da muhibbuddin khatib akwai takallufi a cikin ta wato akwai kokarin tankwasa magana babu shakka wannan shaida tunda dai aka anshe ta sahabbai ne suka amsa a matsayin mu na musulmi babu yadda zai mu tsaya ta tunda ya tabbata kuma a cikin sahihan littafai kawai magana cewa samun wani musulmi da yin laifi ne daga cikin fasikanci baya sallabe mishi daraja shi ta musulunci baya sallabe mishi daraja shi ta adalci musamman an samu tuba musamman kuma an mishi haddi ma'ana haddi shine an tsarkake shi daga wannan laifin duk musulmin da ya ridda ya dawo ya tuba ko musulmin da ya sha giya ko ya yi zina ko ya kisan kai ko ya yi wani laifi daga cikin laifukan da suke da haddi ko kaba'ira kamar cin riba ko saba wa iyaye ko guduwa ranar yaƙi ko wani abu makamanta haka sai dawo ya tuba ya dawo cikin rigar musulunci da ma tunda kafiri ma wanda yake bakin kafiri ya musulunta ana san musulunci shi na kuma ga musulmin da ya samu wata matsala ya tuba idan kuma aka mishi haddi abin za mu dauka shine an tsarkake shi daga wannan laifin insha Allah da haka za a ci gaba da hulɗa da shi kamar yadda ake hulɗa da kowane musulmi ba tare da lura da wannan a matsayin wani tabo gare shi ba lura da haka wanda zai dauki wannan matsayin tabo da ya bata musulmi to shine yake kokarin yanzu ya bata al'amarin musulmai da haka za a hulɗa da shi za a shi labarin shi da gwargwadon yadda ya kama za a bashi aure za a aure yarsa idan yana da ilimi za a saurari karatun shi za a bashi limanci za a yi ciniki da shi duk hulɗar da ake da musulmai za a yi ci ina ba ta mun gano wannan jama'a don haka kaddara ma ya yi wannan aka cire shi daga shugabancin saboda lura da cewa to yanzu fa koyaye ne mutane su dinga kallon shi da wannan abu bai kamata a bari suna kallon musulmi da mugun abu ba shi ne sai a cire shi sai a hutar da shi daga wannan shugabanci sai wani ma ya je sai ma da yake cewa kuma wannan ba abun suka bane ga Usman in ma ya tabbata faqad sabata an indahu annahu shariba al-khamra domin ya tabbata abu sayyidina Usman cewa wannan mutum ya sha giya fadaladu sai ya mishi haddi wa azalahu kuma ya sauke shi daga wannan shugabanci fal akhta Usman sai zuna wannan laifi ne Usman yayi bayan ya mishi haddi kuma ya sauke shi waqi al-amru annahu lam yukhti tabbata sayyidina Usman bai kuskure ba bal hadhihi manqabatun lahu radiyallahu anhu kai wannan abun karin daraja ne ma gare shi faqad azala domin ya cire shi daga muqami wajalada qaribahu kuma yayi ma dan uwan shi bulala wa walihi kuma wanda yake gwamnan shi ne walam yahab bi jukwar jinin shi ba ya mishi hukunci wa halil walid ibn uqbata ma'sum kuma shin walid ma'sumi ne katangagge ne ba katangagge bane dan adam ne wana ruqan zakarna fi bidayati hadisina annana la nadda il ismata fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun ambata a can baya in ji malam wa Usman cewa mu musulmai ahlus sunna salafiyya malaman tarihi ba ma cewa sahabbai katangagge ne daga laifi ko rashin ainihin dacewa da daidai a wannan lokuta wa qad waqa fi zaman Umar radiyallahu anhu shay'un min hadha an samu ire-iren wannan ya faru a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda hina shariba ibn mad'un al-khamra lokacin da kudamatu dan mad'un kudamatu dan mad'un ya sha giya in kun tuna mun yi wannan labarin a can baya a wani karatu namu wanda mutumi dan uwan sayyidina Umar da shi suna ainihin ƴaƴan mata ne kuma ya taba baiwa ma sayyidina Abdullahi dan Umar auren kanwarsa wanda daga baya in kun tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba auren saboda uwayayya ta zuga ta sunna mata ga wani mai kudi nan shine mu ga tsaren shi uba shi kuma kanin ubanta ne yaje kai kara cewa na aurar da yawwa ga mutumin da ke gari mutumin kirki da amma uwarta ta zuga ta kiyarda sai Allah ce to da dai maraini ya ce a wata rabon take so kai hakuri to da aka kuma ta aurar nan mai kudin ga ustazu Abdullahi dan Umar aka hana shi to kaga alaka da ke tsakankanin su sai sayyidina Umar ya bashi ainihin gwamna a Bahrain ya da shi da sayyidina Abu Hurairah shi kuma shine babban malami ne karantawa shine aka zo aka ce aka kawo karan shi cewa yayi tawili ya karanta alqur'ani fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون يانا aka saukar farko a cikin suratul maida ko dan Allah ya saukar da wannan dama shine mataki na karshe na haramta giya akwai matakai da aka bi daga baya wadanda suke ba tafsirin kyau dama ambace su da aka saukar da wannan ayoyin kamar yadda labaran suka nuna karanta dafin sai muslim karanta sunan bayaki duk suna a cikin dafin tafsiri sabai mutanen garin Madina aka sanke suka fito da giya daga shagunansu da gidajensu manyan attajirai masu buri-buri haka suka dan fito suna watsa su a garin Madina sai daga gaba ɗaya garin yake da giya akwai wani sabi kai salu ya je babban attajiri ne ya je yayi importing giya ta ƙarshen turawa daga ƙasar Roma yana zuwa bai san a harkar giya ba ya ware wata musamman irin kwalba mai tsada din da ya kai wa manzo Allah shi ya manzo Allah ga wata giya nan ta musamman na kawo maka ita da ƙarshen turawa kai kyauta ta musamman kana ba manzo Allah yake da kai sai ai da baka na haramta giya ko tsaki da yiwa yace zai ra yace ai gaba ɗaya zubar da ita ake haka yasa aka sauke gaba ɗaya wannan kago din na kayan giya shi azuke shi ba aka dinga fasa tulayen ana zubar da su ko yar gishi dai ba bari ba ko lita dai ba bari ba haka aka watsa da ita gaba ɗaya duke shi haka sabai suka yi ne sabai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya manzo Allah yanzu wanda suka sha suka mutu fa ba su fuskanci wannan hukuncin ba gashi a'a mata bugun ta bucewa akwai gaba akwai kaza akwai kaza ummul haba'isa ko inji ba wuce ummul haba'isa ba ga yake mata ba to shine sai Allah ya saukar da cikon ayat cewa laysa alal ladina amun wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin sai Allah yake babu laifi akan muminai game da abin da suka ci ko suka sha idan dai suna jin tsoron Allah kuma sun yi imani suna aiki na kwarai sun ƙara yin imani sun ƙara yin imani sun ƙara takawa sun ƙara kyautawa Allah yana son masu kyautawa ma'ana sun kai mataki na ƙarshe na imani shine ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarahu ko kaga sokan da wannan aya ma'ana take nan suratul maida ne ko jama'a wannan mutumi kawai sai ya tawuyi ya mata wata fasara daban irin wannan fasara da yadda rika suke ka dauki aya ka mata fasara daban sai ce ai abinda aya take nufi shine in dai kai mumini ne duk abinda ka sha ba komai sai sa lallabina amana misalati junahu kaga ai tana magana akan muminin da bai rayi har zuwa san da aka haramta giya ba ko kuma kaddara yanzu wani ya rayi a wani waje da bai san hukuncin giya ba ya taso a garin sa inda komai da giya yake inda aka je zaman tsauran aure shakatawa giya kawai ake bayarwa akwai zaura da suke da irin wannan dabi'a yanzu kuma tura wannan din da kaje giya suke sha ba su dauka ma akwai matsala ba to shi kenan ya shiga musulunci babu labari game da shi akan haramcin giya har ya sha a haka ya rayu har ya mutu amma yana da imanin shi to wannan ayata yake akan shi sha babu matsala amma kai da kaje labari fa ba ta yake akan ka haka ba shi sai ya tawule ya ba komai ai mumina ne muna yake na kwarai da kuma sha giya ba komai sai ya zauna sarki ne ba da shi da mazan sai a kawo musu giya sitatin shi kenan sai wasu suka na tsohon kiri aka zo a gaya wa Umar ana ga Umar ya kama suka ce kana samu sako na ka zo ka sama da yanzu sai zama bai da lafiya Umar ya tambayi mutanen da suka kawo labarin suka maimaita akwai wani wanda ya zaki a sai da Umar ya ce wallahi zan sa a baka kashi baka fita hanyar ta ba yace ya sayyidina Umar dole a yi wa gwamnan gwamna hukunci yau din nan kuma ya ce mishi a khasmun anta am shahid shin kai ne abokin husuma shi ko kai ne shaida ne yace ni mai shaida yace to kai iya aikin ka na mai shaida kaban mai aikin mu na hukuma yace a a so kake ka yin tawili ka yafe rai saboda dan uwanka ne Umar yace ka wuta hanya ta zan sa a zare ka sai Umar yace Umar ya kira sabai shawara saboda musulmin bai da lafiya kuma rashin lafiya ta riga ta kwantar da shi rai ko yau ko gobe ana ganin ba zai rayu ba Umar yace jama'a da kuke gani game da wani kudama mai haddi ko kyale sai warki sabai suna cewa Umar ka bar shi warki har kwana uku sai Umar yace kai wallahi jama'a ba zan bar shi warki ba na fa ganin saukin ta in buge shi wannan duka ya karasa shi ya je wurin Allah alhalin na tsarkake shi akan in bar shi ya mutu ba mushi wannan tsarkin ba haka Umar ya sa aka mushi bulala 80 ta shan giya shikenan kuma sai ya warke ya wasake sai ya fushi ya daina magana da Umar gaba daya iya rayuwar shi bai kara magana da Umar ba wanda ne ya ga Umar ma yana dawaki ya ce mushi a kudama a sai ka zo aikin haji a kaba ba kawai ya tsaki ya juya mushi ya ci gaba da salatin shi da dawakin shi kawai za a yi magana ya ce Umar sai ku kyale shi dan uwana ne in Umar ya mushi kyauta baya karba ya ji haushin abu sosai gashi bai da gaskiya ka sa haka wani suke mutum bai da gaskiya mushi hukunci kuma ya dau zabi to dabi'a ce sai ku bi shi a hankali kar kuma ku bi mushi a zafin to kaga wannan ya faru shi ma gwamna ne ga abin da yi kaga nashi ma ya fi na wancan abin nan matsala domin wanda ya halasta abu ya sha wanda ya halasta giya misali ko da bai sha ba laifin shi ya fi wanda ya sha alhalin yana sanar cewa laifi ne wanda ya halasta zina ko da bai taɓa yi ba kamar yanzu 'yan ɗarika nan masu cewa babu laifi a cire gashin munkiri ko to laifin shi ya fi karuwar da ke gidan karuwa a sabon gari wanda suke yin sana'a ta karuwanci alhalin suna sanar cewa babu kyau kuma kullum suna fata ina ma da za su tuba kuma kullum suna tsine ma saurayinsu a can ƙauye wanda ya nace sai ya aure su ba su san shi wanda a sanadiyar haka suka fito yawan karuwanci suna cewa shi ya ja musu ba ka suke faɗa ba to waɗannan sun fi sauƙin matsala jama'a kan shehi na ɗarika wanda zai harasta zina da sunan cire gashin mulki ko shehi na shi'a wanda zai harasta muta'a da sunan cewa addini na ba zan fahimci wannan wato halasta haram mugun laifi ne ya fi yin laifin haka Ibnul Qayyim ya faɗa da Allah yake jiranto laifi laifuffuka sai ya zama na ƙarshe shi ne ya ce wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamuna shi ne na ƙarshe da aka jero to nan wajen munin laifuka ne cewa laifi mafi muni shi ne faɗan abin da ba haka Allah ya ce ba Allah ya ce kaza haram ne sai kuma ka zo saboda kana da ilimi ko ana cewa kana da ilimi hala baka da shi ma da gaske sai kuma ka faɗi aka san abin da Allah ya faɗa to wannan laifin ya fi laifin duk wani mai aikata laifi mun gane wannan da ke jama'a dan haka kaga wannan abin da wannan mutumin yayi ya fi na ma wancan laifi fa bayyana lahu umarul sawaba Umar ya bayyana mishi gaskiya summa azalahu radiyallahu anhu sannan Umar ya cire shi daga wannan shugabanci fa haula'i hum wulatu usmana to kaga waɗannan su ne gwamnonin sayyidina usmana alwahid alladhi yumkinu an yud'ana fihi huwa alwalid ibn uqba daga cikin su wanda kawai zai iya yiwuwa a soke shi ne walid ibn uqba walaysa fihi mat'anun ala usmana shi ma sai dai a soki gwamnan wai a soki shi usmana din ba fa in kana hunaka mat'anun fa huwa ala alwalid ibn uqba nafsihi in ma har akwai wajen suka to sai dai a soki shi wanda ta uku madin ba wai a soki sayyidina usmana akan wannan abun ba radiyallahu ta'ala anhu arda kaji a cikin mutum biyar da suka soke shi mutum hudu lafiyar su lau mutum ɗaya ne yake da wata matsala wanda ita ma ba ta shafi usmana ba ta shafi shi kenan inda ma ki rai akalla ce ya tana da haka ba wanda yake haka a plus kenan ko to jama'a mai abin aibatawa a cikin wannan in ba irin abin da muka faɗa ba cewa suna neman shubha ne wanda ko yake neman shubha duk abin da ya gani sunan shubha duk abin da ya gani kana yi sunan shubha duk wanda yake shubha kawai yake nema game da al'amarinka ko rayuwarka duk abin da ya gani sunan shi shubha wanda da yake so ya tuhume ka da zina yankan kana magana da mahaifiyarka ba zai gaza malai mahaifiyarka ba sai ga wata karo sai kake magana da ita sai ce dan ba gaishe da wata mata banza ba yana magana irin shi ba zai gani ba sau da mun irin shi mugun abu yake ne ma na fata mun sanar da jama'a shi za da mu daina bibiyan al'aurar junan mu baya daga cikin addinin musulunci ka tsaya kana ganin wai sai ka leka laifin mai wane yake mai hankali shine wanda laifin shi yana shiga nan wani duk sanar da ka sanar laifi to tunana ka kar ka tuno na wani kokari ka gyara naka kokari ka tuba daga naka ki kokari ka daina abin da kake gare alaka ka da tsakaninka da Allah domin a lokacin da kake kokarin ganin laifin wani ba abin da kake illa ƙara wa kanka laifi da kuma jibga wa kanka laifukan shi ya kamata lalle mu shiga cikin mu dangane da al'amari irin wannan Allah ubangiji ya sa mu dace ina ganin tunda mun kawo kan gaba babu laifi sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa ne muna fata Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure Allah gafarta mana Allah ka sa mu gyara Allah muna roƙo ka gyara mana wannan ƙasa ta Najeriya ka kawo mana fatihi dangane da al'amuran da suke faruwa na siyasa da rayuwa da addini da tsaro Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a Allah ya cika magabatan mu daga iyaye da malamai da sauran ƴan uwa da dangi Allah ya sa su cika cikin imani Allah ya gafarta musu kurakuran su sannan mu ma Allah ya sa mu cika da imani ta mu tazo ina faɗa wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sorry.